a lokacin da na isa sansanin ɗan gudun hijirar a wata makarantar primary da ke cikin garin Kagara hedikwatar karamar hukumar Rafi na tarar da tarin mata da yara ƙanana da ma wasu daga cikin masu gidajensu.
Sunana Usman Usman, mutane ne dai suke ta kinnafin mu, suna ta kashe man ɗan uwa, a yanzu da haka an kashe mani ɗan uwa na.
Da na maganar zaɓe tun da gashi ana batun zaɓe ne.
To a maganar zaɓe ka Allah, mu ka haidai in ji a yi anan cikin gari a same mu a ɗan kauda mu a gehe kamar yadda muka taru a nan a fito da akwati in zai yiwu haka a mamu haka, amma ba zai yiwu ba mu ɗauki jama'an mu nan mu ƙara mai da su a daji, wallahi bai yiwuwa. Yanzu ga ni karin kaina ina da mahaifi ina da mahaifiya ban san inda suke ba.
Sunana Abubakar Imamu na Farakasa. Gudun hijira ya kawo mu mutanen da muke can gaba ɗaya a kulliyomi ba ma samun kwanciyar hankali kullum a cikin daji mu.
Sunana Aisha Usman hana wanka, eh daga hana wanka. Gudun hijira ba ya koro mu gara mu zata cikin gari mu zama samu ceto a kai mu a gaje mu.
To sai dai duk kokarin jin ta bakin rundunar ƴan sandan jihar Niger akan matakin da suke ɗauka game da lamarin ƴan bindigar ya ci tura, domin kuwa na yi ta kiran lambar wayar kakakin ƴan sandan jihar DSP Abubakar ɗan inna amma bai ɗauki wayar ba, sannan na aika masa saƙon text message kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani. A halin yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ta ce ta ziyarci sansanin ƴan gudun hijirar, kamar yadda shugaban hukumar Alhaji Ibrahim Inga ya yi ƙarin bayani.
Mun ba su kayayyakin abinci da su tabarmi da barguna, kuma gwamna ba da umarni kuma maza-maza mun kuma je mun duba.
Amma kun san adadin yawan mutanen da ke gurin
nan? Ba za mu yi saurin gaya muku adadin da suke wajen ba, kuma sau da muka ba ku alƙaluma yanzu an jima yana iya canjawa.
Domin sanin makomar waɗannan ƴan gudun hijira akan jefa ƙuri'arsu a zaben ranar Asabar mai zuwa kuwa, na kira jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaben mai kula da jihar Niger Malam Ibrahim Abare, sai ya ce a yanzu kwamishinansa baya gari amma idan ya dawo duk matsayar da suka yi zai sanar da mu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.